dandali bakwancin wa aka samu yau
da farko dai assalamu alaikum sunana Aminu Haruna wanda aka fi sani da genius
genius na waka ko na karatu
to asalin dai sunan na samu shi ne daga school dan lokacin ina primary school akwai ne malami na Mr. David shi ya sa mun genius so lokacin ina yawan fita quiz
kana kuma
ina ni nake
rubuta
ana dai kokari dai
a harka ko waka a hip hop ake ko a R&B
eh to basically dai I'm an artist because ina hip hop ina R&B na pop afro da dai sauransu
ai ba sai kai mun bayani yanda hannunka yake na san dan hip hop ne
gaskiya ne
ya aka fara hip hop
to ni dai right from time dama ina da passion na waka dan tun ina secondary school ina da passion dan akwai wani abu da muke lokacin ina boarding school akwai wani abu da muke organize naka bayan prep za a zo da hannu ake kida sai a dinga gwada freestyle ana dai abubuwa to tun da lokacin da ke da boarding school na yi kuma secondary school Kaduna so daga nan nake irin passion ya wannan developing a jikina so da mun gama secondary school na ce to why not in pursue na abin nan tunda ina da abin a jikina so let me go for it
to wai kuma wannan mahakan ba za ku iya tsaya sai
bane sai kuna rosa
kuna neman ku koya muku I said haka genius da wata
waka aka sanka halin yanzu dai genius dai yana sai ya koma sabon mutum saboda maganan da nake yanzu so nake na koma representing inda na fito asali na ni dan jar jigawa ne dan kyawa so yanzu gaba daya ma dan akwai album din da nake zan saka kwanan nan wanda mai taken Son of Jigawa so ina son nuna yanzu na daina representing ko ina
ina nake representing
da so da yanayin zama na a Kano sai za ina irin artist
in Kano da
dan jigawan da yafi
dan
jigawan da yafi
to ina muna da wace aka san ka
to akwai wani waka na da muka yi wanda na yi featuring su irin su Dabo the Prof the Nexus wanda muka yi mata lakabi da I'm Rich
I'm rich.
Yes. No, abin da nake I'm rich din da nake fada irin wadatar zuci.
Arera mana.
Let's say something like cause I'm rich to the core cause the money keep on coming I will never go broke. I'm rich to the core and you shall keep on calling cause I got that dough. I'm rich to the core.
Da shi ne.
Akwai Hausa.
Taba mana Hausa.
To shikenan akwai wakan da nayi nace ai ko ina naje ana ji da ni. Son of Jigawa to the core. Son of Jigawa to the core. Nace to ni wane ne dan Jigawa ni wane ne dan Jigawa to dole kin ga dole
an yi maka gori ne da
kike idan kika duba musically ba wani artist da yake nuna ba wai babu artist a Jigawa ba amma ba wanda zaki nuna kice wannan shi yake representing Jigawa to shi yasa nace to in zan fito da Jigawa let me do something big na fito da album na mata taken Son of Jigawa kuma alhamdulillah mutane ana ta bani support ana amun abubuwa
wacce ce bakan damiyar ka a waka
bakan damiya ta to akwai waka da nawa uwa mama wanda nake cewa mama kece a raina banda wadda ta kaiki cause kin fi sani na the light of my world mama kece gani na many knowledge that I hold mama kece sanadiya so ita ce babban waka da nafi so so da uwa na waka
masha Allah wani sakonni ake isarwa a waka
to sakonnin suna da yawa wani zaki ga fadakarwa yake yi idan zai duba abin da yake faruwa a society insa ya kamata tunda shi yana da voice wanda ake oppressing to bari ya bude baki ya amfani da voice din sa ya fadakar da abubuwan da suke faruwa wanda zaki ga kuma shi kuma irin abubuwa ne kawai na irin inspiration ne zai zo mai irin ya duba yanayin environment ya ga
me babban burin ka
babban buri na shine duniya ta san Jigawa
ta ai duniya ba ta san Jigawa ba, ta san Kano ne. Duniya ta gama sanin Kano.
Duniya ta san Jigawa shine babban buri.
Allah ya yi da nishi.
Amin.
A al'adar shirin da muka yi wa mawaƙi ta tsaye, mu ce mana baiti ko ya mana amshi. Ya raira wa dandalin VOA, Radio Chita Matasa da ake kama ta akan wayar salula ko iPad ko laptop. Idan muka ta tsaye ka, tunda ka ce kai genius ne. Za ka iya mana amshi ko baiti ko za ka shaka yi.
To. Ah, zan iya za kokarta.
To. Kada genius ya bada mu.
To, bari mu gani zan yi something like da fatan dai kuna kusa da radion ku domin VOA kuke sauraro. Fatan kuna kusa da radion ku domin VOA kuke sauraro. Bro,
muna
godiya.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.